Canjin daga baki ɗaya ya shafi ministoci 11. Wani jawab da daraktar sadarwa Eugene Ahin ya sa hannu akai ya ce John Peter Amewu, tsohon ministan filaye da albarkatun ƙasa yanzu shine ministan makamashi, tsohon ministan Buronga Hafukoki Asana Chiremene ministan filaye da albarkatun ƙasa, tsohon ministan labarai Mustapha Abdulhamid yanzu shine ministan birane cikin kusurwowi da raye zango, yayin da muƙaddashinsa Kojo Opon Nkuruma ya zama ministan labarai. Amfin abona Washington ya Morrison ne ministan ma'aikatar jinsi, yara da kariyar rayuwa, tsohuwar jakadiyar ƙasar Italy Paulina Abayede ta zama ministan jihar sama masu gaba, tsohon ministan birane da ke cikin kusurwowi da raye zango Alhaji Abubakar Sadiq Boniface yanzu ya zama ministan ƙasa a ofishin mataimakin shugaban ƙasa, tsohon ministan jihar sama masu gaba Roxanne Bukari yanzu ya zama ministan ƙasa ne a ofishin shugaban ƙasa, tsohon ministan na matasa da wasannin motsa jiki yanzu shine muƙaddashin ministan labarai, tsohuwar ministan jinsi matasa da kariyar rayuwa Afisa Jaba yanzu ita ce jakadiyar ƙasar Italy. Kwararre akan mulki da siyasa Fred Oduru ya yi magana akan canjin, yana mai faɗan cewar wasu canjin sun zama dole, misali na Amewu a makamashi, sai dai ga jaddadin ƙari da aka samu ba, da kuma canji da aka yi a ma'aikatar tsafta wadda sabuwar ma'aikata ce. Akan baiwa matashi kamar Kojo Nkuruma ministar ma'aikatar labarai ko cewa ne ya yi abin azo a gani a matsayinsa ɗan jarida da ya shiga siyasa, kuma ya burge ya yi aiki mai kyau don shi ina jin zaɓi ne mai kyau kuma abin koyi ga matasa da ke da burin shiga siyasa. Ga kuma yadda Muhammad Nazir Sa'id na rukunin sadarwar NDC da mamban jam'iyyar NPP kuma tsohon jakadar ƙasar Ghana a ƙasar Guinea ƙarƙashin mulkin Kufuor Baba Sharif suka ga canjin.
Shugaban ƙasar Ghana na Nana Akufo Addo bai jin kukan Ghana, bai jin kukan wato manyan garuruka wanda suke cewa da a duba a gyara wannan lamari na yawan ministo. Bayan haka mutanen da aka yi ai ba wani sakiya aka yi ba, kamar musical chairs ne, aka cire wannan aka koma can aka sake mu mutane daki, ba wai an sake mutanen bane, dan banda ministan da aka kora bai wato an ka karara kan cewa yana son yayi kudin Ghana banna, aka kawo sabon minista ba wanda kuma da aka sake ci.
Kowane gwamnati in yazo misali a ina dubai irin ayyukan da ake yi na farko, kuma sanan na biyu, kuma kusan gwamnati duka in ya kafa sabon gwamnati akan duba wani shekara daya ko shekara daya rabi ko kuma shekara biyu sai su garan bawul. Amma duka a cikin kuma hikima na gwamnati ko kuma mai tafiyar da wannan gwamnati, ina ganin cewa in wannan yayi aiki sosai kan da ya kamata, to ina son wannan ilimin sa da ya sa ya kawo canje-canje da ci gaba ya kuma koma da shi, ya sake masa wuri ya koma da shi wurin, kuma su sannan wannan ci gaba da aka samu kuma ya iya ya gyara wannan wurin kuma.
Right, wa Allah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.